Na tambayi director labarai a headquarters sojojin Nigeria, Manjo General John Enenche, kuma zai ce akan wannan korafi da wancan soja ke yi.
I saw it. I'm an engineer officer. I fought in that bush before. And that complaint.
Ni ma na ga faifan bidiyon, ni engineer ne a gidan soja. Ni da kaina na yaki a wannan daji na Sambisa. Ai ba ma wannan ne kadai korafin ba. Ai ya mai korafin cewar ruwan sama ya lalata musu inda suke fakewa. Ko ka san akwai wani abin da baka da iko akai a yare irin na soja da muke kira force major? Yana faruwa a ko ina har ma anan Abuja. Amma duka mu a wurin mu wannan ba hanzari bane. Yanzu haka da nake magana da kai, abinda babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Tukur Buratai ke yi na kaiwa da kawowa da kansa a fagen daga da ma babban hafsan tsaron Najeriya har yanzu ana yin sa akai-akai. Kamar yadda na gaya maka, akwai wani abin da baka da iko akai, kamar batun iska ko ruwa ya lalata musu inda suke fakewa a Sambisa. Bari in gaya maka batu irin na gaskiya shine, wani lokacin in kana irin wannan yanayi zai wahala a ce ka gamsu.
It is difficult sometimes when you are under that condition to be satisfied.
To kowane mataki kuke dauka?
The acting corps commander.
Yanzu haka mukaddashin commander rundunar kota kwana yana can a cikin wannan daji na Sambisa. Bari ma in gaya maka sunansa, Brigadier General Joel Enego. Yana duba abin da za a yi kai. Wannan shine abin da muke.
And that is the effort that we are putting in.
Yalla bai, idan kuma muka duba wancan sojan da ya bayyana a kafan Facebook yana korafin kontura su dajin Sambisa. Kun bar su babu isasshen abinci balle ruwan sha. Me zaka ci akan wannan?
I saw it. Let me look at it from the other angle. This soldier, has it been identified social media?
Ni ma na gani, bari in duba batun to wani bangare. Wannan soja an iya tantance shi, yana da kyau mita ka tsantsan. Irin kafan Facebook din nan fa, kafafe ne kurum na farfaganda. Ba ma raba wannan da sojan gona. Ina tabbatar maka da wannan. Ka san mutane akwai iya aikin sojan gona. Kurum ka dau na urar daukar hoto, ka dau kanka ka azabi sa yanar gizo, shikenan ya shiga duniya. Amma in ba haka ba, wane ne wannan soja? Ba mu san shi ba. Don haka wannan farfaganda ce akan irin kafafen kaga babban commander mai kula da samarwa mai akan kayakin aiki shi ma fa yana can cikin wannan daji na Sambisa. Don haka wannan bayani ba gaskiya bane.
Thank you very much. I saw it. Let me look at it from the other angle. This soldier, has he been identified social media? Impersonation. Highest commander, the person that is in charge of their logistics and supply, is there with them. It may be far from the truth.
Kalaman Manjo General John Enenche, Daraktan labarai na hedikwatar sojojin Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.